الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yau mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 27 ga watan Rabiul Awwal, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441, wanda ya dace ma 24 ga watan 11 shekara ta 2019. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin. Kafin darasi na yau, muna da tambaya ɗaya. Dan uwa ke cewa mutum ne ya yi aure, kafin ya shiga ɗaki da wannan mata, Allah sai ya masa rasuwa. Shin akwai idda a kanta ko babu? A takaice, duk matar da aka ɗaura mata aure kafin a shiga ɗaki da ita, in Allah ya ma mishinta rasuwa, to tabbas akwai wajabcin idda a kanta, iddar da ake kiranta takaba a Hausa kenan. Ita ce iddatul wafa, idda ta mutuwa, a Hausa sunanta takaba. Dalilin da yake tabbatar da haka hadisi ne ingantacce. Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, an zo an yi masa tambaya, mace ce bayan an ɗaura mata aure Allah ya ma mijinta rasuwa kafin ya shiga ɗaki da ita, menene maganar takaba dangane da ita wannan mata, kuma menene maganar gado, kuma menene maganar sadaki? Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, ya bincika ya buga ba shi da wani dalili a cikin Al-Qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai iya yanke hukunci akan wannan tambaya da aka masa. Me za a yi? Sai iya ijtihadi, kokari ya bayar da fatawar cewa ita wannan mata dole ne ta yi takaba, kuma abin da ya shafi sadaki ya ce gaba ɗaya ta cinye, kuma gado ya ce dole a raba da ita. Kai tsaye yana ba da wannan fatawa, wani sai ya tashi a nan majalisin nasa ya meke ya ce wallahi, ya ce yanda ka yi wannan hukunci, ya ce a gabana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da wannan hukunci game da wata mata ana kiranta da suna Birwa bintu Washik. An zo da ita gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ma mijinta rasuwa kafin ya shiga ɗaki da ita. Manzon Allah ya yanke hukuncin cewa dole za ta yi takaba, kuma ta ci sadaki gaba ɗaya. Manzon Allah ya ce kuma dole a raba gado da ita. Dalilin da yake wajaba ta mata takaba shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratul baqara wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ubangiji ta'ala yace waɗanda ake karbar rayukansu daga cikin ku ku mu'minai suka mutu suka bar mata, ubangiji ta'ala yace waɗannan mata yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ubangiji ta'ala yace su yi jira wato wata hudu da kwana goma shine ta kabarsu. Wannan kenan nassi ne wanda yake tabbatar da duk mutumin da Allah ya masa rasuwa ya bar mata, sawa'an ya shiga daki da ita ko bai shiga daki da ita, to na kanta yin idda ta takaba a matsayin ta na diya wata hudu da kwana goma za ta yi, in bai wace wata biyu da kwana biyar. Sana abin da ya shafi gado, ubangiji ta'ala ya faɗa wala hunna rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha udai. Ubangiji ta'ala yace na ga matan ku da kuka mutu kuka bari ku mazaje akasa hudu daga cikin duk abin da kuka bari na dukiya a basu kashi daya, ma'ana a basu daya a saman hudu. Sai yace in lam yakul lakum waladun, in ba ku da da ko jika. Fa in kana lakum waladun, in ku kuna da da ko jika, ubangiji ta'ala yace falahunna thumnu mimma taraktu, matan naku na gare su daya wato a cikin takwas, bayan kenan abinda kuka yi na wasiya an zartar da abinda kuka yi na wasiya ko kuma bashi da ake hunku bayan an biya, kenan za a kasa dukiyar kashi takwas a basu kashi daya in shi mamacin yana da dako jika. Amma in ba shi da dako jika to za a kasa dukiyar shi hudu a ba matar shi kashi daya, in ma mata hudu ne daya daga cikin hudun shi za a basu. To sannan abin da ya shafi sadaki shine malamai suke cewa al-mautu kad-dukhul, ita mutuwa tamkar shiga daki ne, saboda shi wannan mamacin ba komai ya hana shi ya shiga daki da wannan matar shi face mutuwa. Ita kuwa mace da zaran dama an daura aure, an gane ko, da zaran an daura aure to ta ci rabin sadaki, in shi katiri ka biya, da zaran an yi wannan fatiyar an ce jama'a ku shaida, to tuntuni ta ci shikka hansu. In ka shiga daki da ita dole a cike mata, in Allah ya maka rasuwa dole a cike mata, domin ba hana ka kanta ba ta yi, a mutuwa ce ta hana ka shiga daki da ita. To don haka a takaice wannan abubuwa uku gaba daya wato ta ci kenan, anan ta cinye sadaki gaba dayansa, kuma dole a raba gado da ita, kuma na kanta idda ta takaba kenan, ita ce idda ta mutuwa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun shiga littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen jihad. Bayani ya gabata lafazin al-jihad an ciro shi ne daga al-jahad, idan aka ce al-jahad shine at-ta'ab wal mashaqqa, gajiya da wahala, domin yaki yana kunshe da wahala da gajiya, ko kuma ya kasance an ciro shi ne daga al-juhud, idan aka ce al-juhud shine badlu taqa, mutum ya bada iya iyawarsa, domin mayaki dole ya zage ya yaki abokan gaba. A shar'ance idan aka ce al-jihad shine malamai suka ce qitalu muslimin kafiran ghayra dhi ahadi li ila'i kalimatillahi ta'ala, shine musulmi da zai yaki kafirin da bashi da alƙawari tsakanin shi da mu'minai, domin ɗaukaka kalimar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wanda bayani ya gabata malin ya zo mana da ayoyi kusan guda shida a farkon wannan bayi. Ayoyi uku na farko suna fa'idantar da mu wato hukuncin jihadi, wanda aya ta farko da malin ya zo da ita a karkashin baban shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala wato dake cikin suratul tauba ubangiji ta'ala ke cewa wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin ubangiji ta'ala yace ku yaki mushrikai gaba ɗayan su kama yuqatilunakum kaffa kamar yadda su mushrikai suke yakar ku gaba ɗayan ku domin kafiran duniya gaba ɗayan su sun haɗe kai sun zama tsintsiya madaurin ki daya sun zama hannu daya akan mumini duk inda yake koda suna da wani sabani tsakankanin su to inda mumine ne za a yaka to a lokacin nan tsintsiya ce madaurin ki daya to yanda kafiran duniya suka haɗe kai akan yakar musulunci da musulmi to haka Allah ya wajabta ma mumine gaba ɗayan su su haɗe kai domin yakar duk wani kafiri duk wani arni a duk inda yake wajibi ne akan mu'mine su yake su shine Allah yace wa qatilul mushrikina kaffatan ku yaki mushrikai gaba ɗayan su kama yuqatilunakum kaffa kamar yanda suke yakar ku wato gaba ɗaya sai yace wa alamu annallaha ma'al muttaqin ku sani lalle ubangiji ta'ala yana tare da bayi waɗanda suke masu tsara dokokinsa masu kwatanta umarninsa wanda suke yi abinda Allah ya ce su yi bakin gwargwadon iko abinda ya hane su kuma suna hannuwa sannan aya ta biyu wadda malam ya zo da ita fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul baqara kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ubangiji ta'ala yace kutiba alaikumul qitalu an farlanta muku yaki an gane ko an farlanta muku yakar makiyanku ubangiji ta'ala yace wa huwa kurhun lakum alhali ku yaki wato abin ki ne abin kyama ne abin ku me yasa saboda shi yaki yana da tsanani yana da wahala ba kowa ba yake iya daukan wannan nauyi sai mai imanin gaske shine zai iya jure ma wannan wahala domin ya san me yake gaba wato makomar shi lahira wanda kar mu manta mu ga yanda mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato suka sadaukantar da rayuwarsu suka sadaukantar da dukiyarsu tafiya mai nisa za su yi a kafa domin su je su yaki makiyan Allah wanda kar mu manta yaki na Tabuka tafiya ce ta kilo 700 daga birnin Madina zuwa Tabuka kilo 700 ne da yankai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa sun yi wannan tafiya a lokacin tsananin zafi wanda yake na rana ga karancin guzuri ga karancin abin hawa sai da ya kai mutum uku ake hadawa su yi baki-baki a kan rakumi ɗaya har ya kai shi shugaban tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma da mutum biyu aka hada masa suke baki-baki wanda munafikai suka ringa togewa suka ringa ja da baya suka ringa kawo uzuri na ƙarya ubangiji ta'ala ya ƙaryata ya kunyatar da su yake cewa law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattabuk walakin ba'udat alaihim ash-shuqqa wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadhibun ash-shahid ubangiji ta'ala yace walakin ba'udat alaihim ash-shuqqa ubangiji ta'ala yace sanide wato bulaguran ne ya musu nisa dan haka suke kawo uzuri wanda yake na ƙarya to dan haka anan shine Allah yace wa huwa kurhun lakum yace yaki abin ki ne abin kyama ne gare ku saboda wahalar da yake kunshe da ita ubangiji ta'ala sai yace wa asa an takrahu shay'an ya kusanta wato ku kyamaci wani abu wa huwa khairul lakum alhali abinda kuka kyamata alkhairi ne gare ku saboda shi dan adam dabi'ar shi so da yawa yake kin abu yake kyamar shi kuma sai ya zamanto wannan abu da yake ki yake kyama alkhairi ne gare shi sai ya ce wa asa an tuhibbu shay'an ya kusanta ku kaunaci wani abu wa huwa sharrun lakum alhali abinda kuke so kin kuma sharri ne gare ku sai ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ubangiji ta'ala shike da sanin abinda zai inganta rayuwar ku a nan duniya da makomar ku lahira wa antum la ta'lamun alhali ku ko ba ku sani ba dan haka Allah ya shar'anta mana shahadi kaga dabi'ar mutun yana kin duk wani abu wanda ke akwai wahala a cikin sa to shahadi ku akwai wahala kenan wannan ki da kake ma shahadi to wannan alkhairi ne gare ka saboda in baka tashi ba to makiya za su yi galaba a kanka su mamaye ku su maida ku bayi suna bautar da ku duk dukiyar da kuka tara su wawushe ta matan ku da ƴaƴan ku za su wawushe su su maida su ganima kaga abu ne wanda ana ki shi kuma alkhairi ne domin daukaka a nan duniya da makoma lahira tana karkashin yakar makiyan Allah kuma abinda kuke so ya kusanta ya zamanto sharri ne gare ku mutun yana son zaman gida da hutu kawai duk wani abu wanda yake mai wahala baya so alhali shi kuma wannan sharri ne kenan in har kun zauna makiya za su yi galaba akan dan haka sai yace wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ubangiji ta'ala shike da sani game da duk abinda zai inganta rayuwar bayin sa alhali su ka ba su da sani dan haka anan mumini wajibi ne ya yarda ya gamsu da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba masa domin duk abinda Allah ya shar'anta maka ne yi to akwai maslaha wadda za ta tabbata a kanka a nan rayuwarka ta duniya kafin makomarka lahira wanda ita ma wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke fa'idantar da mu cewa shahadi farilla ne akan muminai wanda farillancin kuma sai ya danganta da alkiyama domin cewa kutiba alaykumul qitalu lafazin kutiba bi ma'ana furida an farlanta muku yaki aya ta uku fadar Allah subhanahu wa ta'ala ita ma na cikin suratul tauba infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ubangiji ta'ala yace infiru khifafan wa thiqalan wato ku mu'minai ubangiji ta'ala yace ku fita fagen daga daɗi da wahala ma'ana kuna cikin hali na yalwa na jin daɗi ko kuna cikin hali wanda yake na kunci shine khifafan wa thiqalan ubangiji ta'ala yace wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ku yaki makiya wato da dukiyoyin ku da rayukan ku domin daukaka addinin Allah sai yace zalikum khairul lakum ya kar abokan gaba wato shine yafi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun in har kun kasance kun san da haka to ku fita ku yake su wanda ita ma wannan aya tana fa'idantar da mu jihadi abu ne wanda Allah ya farlanta mana sai dai kar mu manta bayani ya gabata cewa abinda jumhurin malamai suke kan shi jihadi farilla ce mai wadatarwa in wasu daga cikin mu'minai sun fita fagen daga to ya sauka gabarin saura in ku gaba ɗaya suka zauna suka ki fita su yaki abokan gaba to gaba ɗayan su sun dau zunubi domin sun tozartar da abinda Allah ya farlanta musu don haka dalilan da malamai suka kafa hujja da su na daga cikin su fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratul tauba wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون wanda wannan aya raruka ce Allah ya ma mu'minai lokacin da umarni yazo daga Allah cewa mu'minai su fita fagen daga gaba ɗaya jama'a sai suka fito ubangiji ta'ala yace wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa ai bai dace ba a ce mu'minai gaba ɗayan su sun fita sai yace falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa mi zai hana a samu wata jama'a daga cikin dukkan wani yanki na mutane a samu wani bangare su fita wasu ko su zauna liyatafaqahu fi ddin domin su fahimci addini su fahimci hukuncen addini wani yunziru qaumahum idza raja'u ilayhi kuma dan su galgadi mutanen su idan sun dawo zuwa gare su la'allahum yahdharun dan su tsoraci ubangijin su tsara dokokinsa kuma so da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura tawaga ta yaki shi yana zauna a birnin Madina dan haka dai a magana mafi rinjaye jihadi farilla ce mai wadatarwa in wasu sun fita to sun sauke ma wasu tare da cewa daga cikin magabata irin su Sa'id ibn al-Musayyab da sauransu sun tafi akan cewa farilla ce ta ainihi kamar yadda sallah lokaci biyar farilla ce ta ainihi akan haka kowa jihadi farilla ce ta ainihi akan sa jumhur malamai suka ce a hali uku ne jihadi yake zama farilla ta ainihi akan mutum hali na farko lokacin da mutum ya fita fagen daga an yi sahu ku kuna matsowa kuna matsawa abokan gaba suna matsowa to a wannan lokaci ya zama farilla ta ainihi akan duk wanda ya halarci wannan fagen daga dalili akan haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul anfal ya ayyuhal ladhina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai idan kun hadu da wata jama'a waɗanda suka kafirce mu ubangiji ta'ala yace fasbutu ku tabbata ku ja daga kar ku gudu kar ku ja da baya kaga anan umarni ne Allah ya ce wa ku tabbata ma'ana kar ku gudu kar ku ja da baya to anan ya zama farilla ta ainihi akan kowa haka Allah ya koma fada ya ayyuhal ladhina amanu idza laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai idza laqitumul ladhina kafaru zahfan idan kuka hadu da waɗanda suka kafirce mu zahfan halin kuna matsawa su suna matsowa ubangiji ta'ala yace fala tuwalluhumul adbar kar ku juya musu baya kaga anan cewa fala tuwalluhumul adbar kar ku juya musu baya nan hani ne kai tsaye daga Allah subhanahu wataala a can ku sai yace idza laqitum fi'atan fasbutu yace ku tabbata nan kuma yace kar ku juya musu baya to kaga wannan aya ita ma tana tabbatar da wato cewa jihadi farilla ce ta ainihi ga duk wanda ya halarci fagen daga shine sai Allah yace wa man yuwallihim yawma idhin duburahu duk wanda ya juya ma makiya baya a wannan lokaci illa mutaharrifan liqitali ubangiji ta'ala yace banda wanda ya karkace wato domin wani salo wanda yake na yaki da arne ya biyo ka sai ka dan karkace karkace wanda kai domin ka samu damar da zaka juyo ka tunkare shi ka gama da shi to wannan baka da baka cikin wato masu laifi nabiyu sai yace aw mutahayyizan ila fi'ati ko kuma wanda ya juya baya domin ya taro jiki zuwa wata jama'a tashi waɗanda za su taimaka masa akan gamawa da wannan arni misali kana da ɗan uwa sun yi kwanto sun ɓoye da kaje ka tsankwalo su arna suka biyo ka arni ya biyo ka sai ka juyo baya da gudu juyo bayan da kai da gudu domin ya biyo ka yana zauwa kenan ɗan uwanka su kawo ɗauki ku gama da shi to wannan shi ma baya cikin masu laifi shine Allah ya ce aw mutahayyizan ila fi'ati sai ya ce faqad ba'a bi ghadabin min Allah duk wanda ya juya musu baya a wannan lokaci ubangiji ta'ala ya ce tabbas ya dawo da fushi na ubangijinsa wa ma'awahu jahannam kuma makomar shi ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir ubangiji ta'ala ya ce turda makoma a ce jahannama ita ce makomar bawa haka a cikin hadisi ingantacce manzon Allah ya zanu mana abubuwa bakwai masu halakar da bawa a gobe kiyama na daga cikin su manzon Allah yace wattawalli yawmaz zahab da juya ma abokan gaba baya ranar kusantar juna kenan ranar fafatawa dan haka a wannan hali shine hali na farko jihadi farilla ce ta ainihi akan mutum in ya fita fagen daga hali na biyu shine lokacin da kafirai suka kawo dauki ga mu'minai suka kawo farmaki suka mamaye mu'minai to a lokacin nan yaki ya zama farilla ta ainihi dole kowa ya tashi ya kawo iya kokarinsa domin a ishe su hali na uku shine lokacin da shugaba ya zana da sunanka a cikin waɗanda za su fita to ka tabbata ya zama farilla ta ainihi akan ka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا إن أنتي كفتو أنزل الله يأتي كفتو dan haka kenan in an rubuta sunanka to anan ya zama wajibi kamar yanda ubangiji ta'ala a ce yake cewa illa tanfiru yu'adhibukum azaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a wallahu ala kulli shay'in qadir wasu malamai suna ƙara hali na hudu shine lokacin da mu'minai suka mallaki wani makami na yaki ya kasance kuma ba wanda ya iya sarrafa wannan makami in ban da kai to jihadi ya zama farilla ta ainihi a kanka ka fita to su ne waɗannan ayoyi uku da malam ya zo da su suna tabbatar mana cewa jihadi farilla ce sannan malam ya zo mana da ayoyi uku sannan aya ta hudu fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratu tauba إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهله من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم Ubangiji ta'ala na faɗa lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fansa game da bayinsa muminai rayukansu da dukiyoyinsu bi anna lahumul janna cewa na gare su aljanna ma'ana su sadaukantar masa da rayuwarsu da dukiyarsu shi kuma ya ba su aljanna shine yace yuqatiluna fi sabilillah shine su yaki abokan gaba domin ɗaukaka addinin Allah fayaqtuluna su kashe wa yuqtaluna su ma a kashe kenan ɗayan biyu ne ko ka kashe ko a kashe ka ko kuma biyun ta hadu ka kashe kuma sannan an kashe kai ka kashe kuma hallo a cikin ku an kashe shine yace fayaqtuluna su kashe abokan gaba wa yuqtaluna su ma a kashe su in su sun kashe duk wanda suka kashe makomar sauta su kuma duk wanda aka kashe daga cikin su makomar shi aljanna sai ya ce wa'adana alaihi haqqan alƙawali ne wanda yake na gaskiya wanda Allah ya alƙawalta ma kansa fit taurat ya tabbatar da wannan alƙawali a cikin at-taura wanda ya saukar ma annabi Musa wal injil da injil wanda ya saukar ma annabi Isa wal qur'an wato da alqur'anin da aka saukar ma fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam a cikin manyan littattafan nan Allah ya tabbatar da wannan alƙawari domin Allah ya nuna mana girman wannan alƙawari Allah ya tabbatar da shi a cikin manyan waɗannan littattafai sai ya ce wa man awfa bi ahadihi min Allah wane ne yafi cika alƙawari wane ne yafi Allah cika alƙawari amsa shi ne ba sai yace fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi ubangiji ta'ala yace ya ku bayina ku yi farin ciki ku yi murna ku ji dadi wato game da cinikin ku wanda kuwa kulla tsakanin ku da ubangijin ku ciniki ne kuka yi tsakanin ku da shi aljanna ce yake tallata muku amma kudin sayanta shine ku ba da rayuwar ku da dukiyar ku shi kuma ya ba ku aljanna kaga ashe aljanna tsada gare ta aljanna tsada gare ta dan haka manzo Allah yace ala inna sil'ata llahi ghaliya ala inna sil'ata llahi ghaliya ala inna sil'ata llahi aljanna yace ku saurara yace hajar Allah fa mai tsada ce hajar Allah mai tsada ce yace hajar Allah ita ce aljanna to sai ka ba da rayuwarka ka ba da dukiyarka domin daukaka addinin Allah sannan Allah zai baka aljanna sai yace wa zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo wanda yake mai girma wanda babu wani rabo sama da shi shiga aljanna wannan aya tana tabbatar mana da fadla ta jihadi cewa jihadi abu ne mai fadla wanda take mai girma abun Allah subhanahu wataala domin sakamakon mai jihadi ita ce aljanna sannan aya ta biyar ababan fadar Allah subhanahu wataala لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وبنجي تعالى يتي لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر وَأَنَّ suka zauna daga cikin mu'minai basu fita fagen daga waɗanda ba su da wata illa ta rashin lafiya ubangiji ta'ala ya ce ba yanda za a yi su yi daidai da wal mujahiduna fi sabilillahi da waɗanda suke jihadi domin ɗaukaka addinin Allah da dukiyoyinsu da rayukansu waɗanda suka zauna babu wani uzuri da ya hana su fita to ba yanda za a yi su yi daidai da jama'ar da suka fita fagen daga waɗanda suke yaƙi da rayuwarsu da dukiyarsu sai ya ce faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idina daraja ubangiji ta'ala ya fifita masu jihadi da dukiyarsu da rayukansu da wani matsayi na daraja akan waɗanda suka zauna ba su fita ba sai ya ce wa kullu gaba ɗayansu da su waɗanda suka fita da su waɗanda suka zauna ba su fita ba wa'adallahu al-husna gaba ɗayansu Allah ya musu alƙawarin aljanna abinda ake nihi da al-husna anan ita ce aljanna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara mana fadar Allah subhanahu wa ta'ala lillazina ahsanul husna wa ziyada manzon Allah yace al-husna ita ce aljanna ziyada ƙarin yace shine ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala haka can cikin suratul nahl ubangiji ta'ala na faɗa wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna la jarama anna lahumun nar wa annahum mufraduna haka kuma ce yake faɗa cikin suratul najm liyajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna to shine anan yace wa kullu gaba ɗayansu wa'adallahu al-husna Allah ya musu alƙawarin aljanna da su waɗanda suka fitan da su waɗanda suka zauna wanda karmu manta bayani ya gabata wannan aya tana daga cikin dalilan da magabatan ƙwarai suka tafi akan cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayansu ɗan aljanna domin gaba ɗayansu Allah ya musu alƙawarin aljanna sai yace wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima ubangiji ta'ala ya fifita masu jihadi akan waɗanda suka zauna da lada wanda yake mai girma ladan shine yace darajatin min wasu darajoji ne daga gurin ubangijinsu wa magfiratan da gafara ta musamman wa rahmatan da wani jin kai na musamman Allah ya fifita waɗanda suka fita fagen daga akan waɗanda suka zauna ba tare da wani hanzari ba suka ki fita to Allah ya fifita waɗanda suka fita suke yaƙar makiya da rayukansu da dukiyarsu da wani lada wanda yake mai girma ladan shi ne yace darajatin min wasu darajoji ne daga gun ubangijinsu wa magfiratan da gafara ta musamman wa rahmatan da jin kai sai yace wa kana Allahu ghafurur rahima ubangiji ta'ala ya kasance mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba komin girman laifinsa in dai ya tuba to Allah zai gafarta masa rahiman kuma majikai ne game da bayansa mu'minai dan haka anan abinda muke so mu gane su waɗanda suke da wata illa ta rashin lafiya wanda ba za ta iya barin su fita fagen daga to waɗannan daidai suke da waɗanda suka fita fagen daga a wajen lada kamar waɗanda suke marasa lafiya da waɗanda suke makaifi da waɗanda suke guragu da waɗanda suke ba su da guzurin da za su fita to wannan duka Allah ya karɓi hanzarinsu kamar yadda Allah yake faɗa laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj kuma haka a can cikin suratul tauba laysa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasuli ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim wala 'alal ladina idza ma atawka li tahmiluhum قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون haka kuma hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kan hanyar dawowa daga yakin Tabuka jabir Allah ya kara masa yadda manzon Allah sai yake cewa inna bil madinati larijala ma sirtum masira wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul uzur manzo Allah yake cewa lalle wato a birnin Madina mun baro da wasu mazaje mun baro su can bayan manzo Allah yace ma sirtum masira yace ba ku sare wata matafiya da tafiya wala qata'tum wadiyan manzo Allah yace ba ku sare wani jeji da tafiya illa kanu ma'akum face suna tare da ku manzo Allah yace habasahumul uzr wato hanzari ne uzuri ne ya tsare su ya hana su fitowa kaga anan duk wanda yake da illa bai samu damar fita to yana da lada cikakke abin Allah subhanahu wataala kuma haka hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa lalle bawa idan yayi rashin lafiya yace idza marida la abdu aw safara kutiba lahu min al amali ma kana ya amalu sahihan muqima manzo Allah yace lalle bawa idan yayi rashin lafiya ko yayi gulaguro to za a rubuta masa game da abin da yake aikatawa na aiki aikin da yake aikatawa lokacin yana cikin koshin lafiya ko lokacin yana zaman gari misali ka saba azumin litinin da alhamis rashin lafiya ta kwantar da kai baka yi ba ko kuma bulaguro ya kama ka baka samu ba yin wannan azumi to za a rubuta maka lada cikakke tamkar kai ka saba qiyamul layli rashin lafiya ta kwantar da kai wani uzuri ya gitta ma baka samu baka yi za a rubuta maka lada cikakke tamkar kai to dan haka duk wanda hamzari ya hana shi fita fagen daga to wannan yana da lada cikakke irin yanda za a ba mayaki to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya ambata mana darajar da ubangiji subhanahu wataala kuma ya daukaka ta su da yace darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma wa kana Allahu ghafurar rahima domin hadisi ingantacce yana cikin sahihul bukhari riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa man amana billahi war rasulihi duk wanda yayi imani da Allah yayi imani da manzansa wa aqama as-salata ya tsayar da sallah a lokacinta wa sama ramadan ya azumci wata na ramadan manzo Allah yace fa inna haqqan ala allahi an yudkhilahu al-janna haqqi ne akan Allah da ya wajabta ma kansa ma'ana shigar da shi aljanna Allah ya wajabta ma kansa wannan bawa sai ya shigar da shi aljanna manzo Allah yace hajara fi sabilihi aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha sawa'an yayi hijira ko bai yi hijira ba ya ci gaba da zama a kasar shi inda aka haife shi manzo Allah yace alƙawari ne na Allah sai ya shigar da shi aljanna sahabbai suka ce ya rasulullah a falanu khubirun nasa bi zalik wannan albishir da ka bamu ya manzo Allah shi yanzu ba za mu fada ma mutane wannan yana nuna mana mazanjiya wato ba wannan mazanjiya ba dan tsako bane samu ka gidange in suka samu alkhairi to ba ma suke wannan alkhairi su ga ya hada kowa kaga wannan albishir da manzon Allah ya ba su farko ne suka ce ta suka yi afalanu kubiru bihin nas ya manzon Allah wannan labari da ka ba mu ya manzon Allah ba za mu ba mutane labari mu fada musu قال سيما ذا الله يأتي إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله قصند تشيوا على الجنة من ذا الله يكارم سوى تبشارة يأتي للي على الجنة أكوي درجة إلي أعدها الله للمجاهدين في سبيله قبا أم درجو جنة إلي الله يتعنى ديسو كما سجهادي دومين أو كأدين نسا manzo Allah ya ce kullu darajataini kama bainas sama'i wal ardi dukkan daraja biyu ma'ana tsakanin daraja da wanda ke biya mata manzo Allah ya ce kamar tazarar da take tsakanin sama da ƙasa an gane ko kamar tazarar da take tsakanin sama da ƙasa kamar misali daga nan doran ƙasa a ce kaje sama ta farko to bambancin tsakanin daraja ɗaya da wanda take biya mata wanda an rawaito a cikin hadisi tazarar da take tsakanin sama da wanda ke biya mata tafiya ce ta shekara 500 manzo Allah sai ya ce fa idza sa'altumullah in za ku roki Allah aljanna fas'aluhu alfirdaus ku roke shi aljanna ta firdaus sai ya ce fa innahu awsatul janna domin ita ce zababbar aljanna ita ce fiyayya wa a'la aljanna kuma ita ce mafi daukakar aljanna daga cikin aljannar gaba daya sai ya ce wa fawqahu arshur rahman al arshin ubangiji gadansa na mulki wato saman wannan aljanna yake. Yace wa minhu tanfajiru anharul janna, yace kuramun aljanna gaba daya daga cikin jannatul firdaus suke kukkubowa. To dan haka wannan yana nuna mana da yace darajatin minhu, Allah ya fifita su da wasu darajoji. To daraja 100 ce a gidan aljanna, gaba dayan wannan daraja 100 Allah ya tanade ta ne ga masu jihadi. Kaga wannan aya tana nuna mana fadula ta jihadi cewa abu ne mai fa'ida ta gaske a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Sana aya ta karshe a baban da malamin yazo da ita, fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul saf, ya ayyuhal ladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjiku min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adin dhalikal fawzul 'azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashshiril mu'minin. Ubangiji ta'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku mu'minai, hal adullukum ala tijarati, washin kuna so na nuna muku wata kasuwa, tunjiku min azabin alim, wanda in har kun rungumi wannan kasuwa to za ta tsiratar da ku game da azaba ma'abuciyar radi, ita ce azaba ta ranar kiyama. Tu'minuna billahi wa rasuli, ubangiji ta'ala yace shine kasuwar, shine wato imani da Allah, imani da manzansa. Wato jahiduna fi sabilillah, kuma ku yaki abokan gaba domin daukaka kalimar ubangijinku. Bi amwalikum wa anfusikum, da dukiyoyinku da rayukanku. Sai yace zaliku, wannan kasuwa khairul lakum, ita ce tafiye muku alkhairi in kuntum ta'lamun, in har kun kasance kun san da haka. Kenan imani da Allah, imani da manzansa, sannan ya kar abokan gaba domin daukaka addinin Allah, ita ce kasuwar da Allah ya nuna mana ana, wanda babu wata kasuwa sama da ita. Kasuwa ce mai riba wanda babu faduwa, babu tabewa, wanda sakamakon duk wanda ya rungume ta shine Allah ya masanya masa da gidan aljanna, kamar yadda ya gabata a waccan aya, inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna. To shine anan yace zalikum, wannan kasuwa khairul lakum, ita ce tafiye muku alkhairi in kuntum ta'lamu, in har kun kasance kun san da haka. Bugo da kari sai yace yaghfir lakum dhunubakum, ubangijinku zai gafarta muku zunubanku. Wa yudkhilukum jannatin, kuma zai shigar da ku aljanna. Tajri min tahtiha al-anhar, wanda kuramu ke gudana karkashin itacen ta da binayenta. Wa masakin tayyibatan, kuma zai shigar da ku wasu mazaunai waɗanda suke kyawawa, gidaje waɗanda suke kyawawa. Sai yace fi jannati adin, a cikin aljannar zama wanda ba a gushewa har abada. Sai yace zalikal fawzul azim, shiga aljanna wato shine rabo mai girma wanda babu wani rabo sama da shi. Sai yace wa ukhra tuhibbunaha, yace da ma wani abu na daban wanda kuke so kuke kauna, nasrun minallahi, wato shine nasara daga Allah akan abokan gaban. Allah zai ba ku nasara, domin ya faɗa in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, kuma ya faɗa wala yansurannallahu man yansur, kuma ya faɗa inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad, kuma ya koma faɗa wa kana haqqan alaina nasrul mu'min, shine yace nasrun minallahi, ubangijinku zai ba ku kenan wani abu na daban wanda kuke so, shine kenan nasara daga ubangijinku. Wa fathun qarib, wato da budi wanda yake makusaci, ma'ana za ku ringa fadada musulunci. Yau in kun ci wannan gari, kun dawo da shi karkashin daula ta musulunci, har gobe ma wanda yake gaban shi za ku ci, kamar yadda Allah ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kufari waliyajidu fikum ghilza. Sai yace wa bashirul mu'mini, ubangiji ta'ala yace ka ba mu'minai albishir, ka ba su albishir game da wannan kasuwa wanda nake nihin na kulla tsakanina da su. kenan su sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu domin yakar makiyana domin daukaka kalima ta sakamakon su abuna ita ce aljanna. Wannan aya ita ma malam ya zo da ita domin nuna mana fadula ta jihadi. Shine malam yace wala ayatu fil babi kathiratun mashkura, ayoyi a wannan babi wanda ke bayani game da jihadi, manzon Allah yace malam yace suna da yawa kuma sun shahara sanannu ne a gun malamai, ayoyin sun wuce a lissafa. Sai yace wa ammal ahadisu fi fadlil jihadi, sanin dai hadisai waɗanda suke bayani game da fadula ta jihadi, malam yace fa aktharu min an tufsara, malam yace sun wuce lissafi da kididdiga, ba yanda za a yi ka lissafa su, suna da yawa. Don haka malam yace fa min zalika, kaɗan daga cikin hadisan. Shine yazo mana da hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, na faɗa su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce masa ayyul a'mali afdal, ya manzon Allah wai wani aiki ne fiyayye abun Allah daga cikin ayyuka? Ya abinda suke so su sani, wai su san da cewa wani aiki ne fiyayye abun Allah daga cikin dukkan wasu ayyuka na ibada da ya shiranta mana, wanda wannan yana nuna mana kwaɗayin mazanjiya akan ayyuka na alkhairi tare da lazumtar da'a da suka yi ga Ubangijinsu ba dare ba rana, fama suke sai sun san wani aiki ne fiyayye domin su kusanci Ubangiji subhanahu wata'ala da shi. Shine anan aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya, aka ce masa ayyul a'mali afdal, wani aiki ne fiyayye abun Allah daga cikin ayyuka? Qala sai manzon Allah ya bada amsar cewa imanu billahi wa rasulihi, imani da Allah, imani da manzansa, ka gaskata Ubangijinka kuma ka gaskata manzansa. Kila sannan sai aka faɗa aka ce masa thumma madha, bayan imani da Allah, imani da manzansa, sannan sai wani aiki? Qala sai manzon Allah yace al-jihadu fi sabilillahi, yakar makiya domin ɗaukaka addinin Allah. Kaga wannan daidai yake da waccan aya da ta gabata da yace ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarati tunjiku min azabin alim, sai yace tu'minuna billahi wa rasulihi, sai yace wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan haka anan manzon Allah yace fiyayyen aiki a gun Allah shine imanu billahi wa rasulihi, imani da Allah, imani da manzansa. Aka tambaye shi sannan sai mai manzon Allah yace al-jihadu fi sabilillah, jihadi domin daukaka addinin Allah. Kila sannan aka ce masa thumma madha, sannan sai mai bayan jihadi? Qala sai manzon Allah yace hajju mabrur, sannan sai hajji wanda take karbabba, hajjin da aka yi ta da kyakkyawar niyya kuma aka kwatanta koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hajji, ma'ana mutun yayi hajji a ilmance, to wannan ita ce a mataki na uku. A takaice wannan hadisi yana nuna mana fadula ta jihadi, bayan kalimatu shahada, imani da Allah, imani da manzansa, abu na biyu wato shine jihadi, bayan imani da Allah, imani da manzansa, fiyayyen aiki a gun Allah subhanahu wata'ala shine jihadi. Hadisi ne muttafaqun alayhi. Sannan hadisi na biyu a baban hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda, na faɗa qultu ya rasulullah, nace ya manzon Allah ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala, ya manzon Allah wani aiki ne yafi soyuwa a gun Allah subhanahu wata'ala? Ibn Mas'ud tambaya ce ta kanas yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana a bayyana masa wani aiki ne yafi soyuwa a gun Allah. Tsammanin ka cewa in an faɗa masa shikenan haka kawai me yake kafa zai yi? So yake ya san wani aiki ne fiyayye wanda yafi soyuwa a gun Allah domin ya lazumci aikin. Shine yace ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala, yace ya manzon Allah wani aiki ne yafi soyuwa a gun Allah subhanahu wata'ala? Qala sai manzon Allah yace masa as-salatu ala waqtiha, yin sallah a lokacinta. Da zarar lokacin sallah yayi to mutum ya tashi yayi, Allahumma sai dai sallar da aka so jinkirtar da ita, ita ce sallar isha, ita domin an fi so a ɗan jinkirta lokacinta. amma fiyayyar sallah abin Allah sallar da aka yi ta a farkon lokacin ta shine yace as-salatu ala waqtiha sallah a lokacin ta shine aikin da Allah ya fi so qultu sai nace masa thumma ayyu sannan sai mai qala sai manzon Allah yace birrul walidai wato kyautata ma mahaifa ta fuskar fada da aiki mutum ya zamanto yana da tsantsar biyayya ga mahaifansa da kyautata musu akan duk abin da suka ce yayi matukar babu saba ma Allah babu saba ma manzansa to dole ya miƙa wuya duk abin da mahaifa suka ce ka dena matukar babu saba ma Allah babu saba ma manzansa dole ka hannu duk wani alkhairi wanda suka fi cancanta a farko shine mahaifa duk wata kalima mai dadin ji kyakkyawar kalima waɗanda suka fi cancanta a farko ka gabatar musu da wannan kalima sune mahaifa dan haka Allah ya mana umarni wa bil walidaini ihsana ku kyautata ma mahaifa matukar kyautatawa shine anan yace birrul walidai wato kyautata ma mahaifa ko kace da'a ga mahaifa qultu sannan sai nace masa kuma ayyu ya manzon Allah sannan sai mai qala sai yace al jihadu fi sabilillahi manzon Allah yace sannan jihadi domin daukaka addinin Allah wannan shine aiki na uku daga cikin ayyuka waɗanda suka fi suyuwa a gun Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi shi ma hadisi ne muttafaqun alai malam ya shigo da shi domin ya nuna mana fadla ta jihadi jihadi yana daga cikin ayyukan da suka fi suyuwa a gun Allah subhanahu wa ta'ala bayan sallah a lokacinta sannan da'a ga mahaifa abu na uku shine jihadi sannan hadisi na uku a baban hadisin Abu Zar Allah ya kara masa yadda na faɗa yake cewa qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah ayyul amali afdal ya manzon Allah wani aiki ne fiyayye daga cikin dukkan ayyukan da Allah ya shar'anta mana wani aiki ne fiyayye qala sai manzon Allah yace al-imanu billahi imani da ubangiji subhanahu wa ta'ala wal jihadu fi sabilihi da jihadi domin daukaka addinin shi wannan shine aiki fiyayye abun Allah subhanahu wa ta'ala shi ma hadisi ne muttafaqun alai abinda yake fa'idantar da mu fadla ta jihadi ma'ana shine fiyayyen aiki abun Allah subhanahu wa ta'ala bayan imani da Allah kuma imani da manzansa sannan hadisi na hudu a baban hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la ghadwatu fi sabilillahi aw rauha khairu min ad-dunya wa ma fiha manzon Allah yace rantsuwa nake da ubangiji na lalle jijjihi da bawa zai yi domin yaki na daukaka addinin Allah ko kuma maraita da zai yi manzon Allah yace wallahi tafi duniya da abin da yake cikin ta gaba daya idan aka ce gaduwa wato shine jijjihi ɗaya tak da mutum zai yi ma'ana mutum ya fita da sassafe yaki na daukaka addinin Allah idan aka ce ar-rauha wato shine tafiya ta yamma ma'ana mutum ya fita kenan da yamma ma'ana bayan rana ta karkata in aka ce al-gaduwa kenan daga safe an gane ku zuwa kenan rana karkatatta in aka ce ar-rauha shine tafiyar yamma kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa li sulaymana ar-riha guduha shahrun wa rawahuha shahra idan aka ce al-gaduwa kenan tafiyar safi fita da sassafe ar-rauha kenan fita da yamma shine yace la gadwatu fi sabilillahi manzo Allah yace wallahi yace jijjihi ɗaya tak da bawa zai yi domin yaki na daukaka addinin Allah aw rauhatun ko kuma maraita ɗaya tak da zai yi domin yaki na daukaka addinin Allah manzo Allah yace khairu min ad-dunya wa ma fiha yafi duniya da abin da yake cikin ta gaba daya misali da a ce ka zaba da a baka duniya gaba dayanta da duk abin da yake cikin ta kuma da jijjihi ladan jijjihi zuwa yaki na daukaka addinin Allah to jijjihi zuwa yaki na daukaka addinin Allah yafi albarkacin duniya da duk abin da yake cikin ta gaba daya kaga wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna mana jihadi yana daga cikin fiyayyun ayyuka a gun Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah shi kadai ya san ladan wato mai jihadi hadisi ne shi ma muttafaqun alayhi. Sannan hadisi na biyar a babin hadisin Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ya kara masa yadda yake cewa ata rajulun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wani lokaci wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, sai ya ce ayyun nasi afdal, yace ya manzon Allah, wai a cikin mutane wane ne fiyayye? Shi so yake a nuna masa fiyayye daga cikin mutane. Qala, sai manzon Allah ya ce masa mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Manzon Allah ya ce fiyayye a cikin mutane mu'minin da yake jihadi da rayuwarsa da dukiyarsa domin ɗaukaka addinin Allah. Manzon Allah ya ce shi ne fiyayye, domin babu wani sama da shi. Wanda akwai hadisi a cikin Sahihul Bukhari, wani sahabi ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi, yace masa, yace nuna mun aiki wanda aikin da yafi jihadi lada abun Allah subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah yace ni ban san da shi ba. In dai aiki ne na ibada wanda yafi jihadi, yace manzon Allah yace ni ban san da shi ba. Manzon Allah yace masa kana so ka san a cayi shi a nuna masa la aikin ibada wanda yake daidai da jihadi, ba wanda yafi jihadi ba, ma'ana wanda yake daidai da jihadi ne yake so a nuna masa. Manzon Allah yace masa ni ban san da shi ba. Bayan haka sai manzon Allah yace kana so ka san wato aikin da yake daidai da jihadi. Manzon Allah yace turin da mayaki ya fita fagen daga, to ka ci gaba da azumi da sallah ba yankewa har sai an kai lokacin da mayakin ya dawo, sannan za ka yi daidai da shi. Yace ya rasulullahi, wane ne zai iya haka? Ai ba wanda zai iya haka. A ce tun ran da ya fita sallah ba gaucewa, azumi ba yankewa, sai ran da ya dawo. To dan haka babu abin da yafi jihadi lada abun Allah subhanahu wa ta'ala, kuma a cikin mutane babu fiyayye abun Allah sama da mai jihadi. Shine anan yace mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah, mu'minin da ke jihadi da ransa da dukiyarsa domin ɗaukaka addinin Allah. Manzon Allah yace shine fiyayye a cikin mutane. Qala, sai yace kuma man, ya manzon Allah, sannan saiwa. Qala, manzon Allah yace mu'minun fi shi'bin min ash-shi'ab ya'budu Allah wa yad'u an-nasa min sharrihi. Manzon Allah yace mu'minin da zai laɗi wato a cikin wani lalloki daga cikin lallokin dutse. Idan aka ce ash-shi'b ita ce hanya ta lungu wanda yake tsakanin duwatsu, ko kuma shi'b ka ce kwari, shi ma suna ne daga cikin sunayensa. Muminin da ya laɓe kenan a cikin wani kwari daga cikin kwaruruwa, ya abudullaha, ya je ya laɓe yana bautar Allah. Wa yad'u an-nasa min sharrihi, wanda dan ya nisanta mutane game da sharrin shi da muguntarsa, ma'ana kar yayi abin da zai cutar da jama'a, ma'ana lokacin da al'amuran duniya ta gurɓace, fitintunu suka yawaita, to a wannan lokaci in har da dama mutumin da ya san ba zai iya kubuta game da wannan fitina, to ya fita daji ya kaurace ya samu wani wuri ya lade, yana bauta ma Ubangiji subhanahu wata'ala, wannan shine fiyayye. Ma'ana dan kada yayi abin da zai cutar da jama'a. Idan fitina ta yawaita a duniya, duk wanda ya kasance tare da jama'a, to a wannan lokaci ba mamaki shi ma zai fada cikin waɗannan ayyuka na ɗaukan zunubi. Duk lokacin da fitina ta auku ya kasance mutane suna yaƙar juna, kaga in baka koma bayan wannan ka koma bayan wannan. To dan haka a irin wannan lokaci mutum ya je ya laɓe ya samu wani kogon dutse ya shige yana bauta ma Ubangijinsa dan kada yayi abin da zai cutar da jama'a, to wannan shine fiyayye. Amma wannan a lokacin da kenan duniya ta gurɓata, fitintunu suka yawaita, shine kenan annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yana nuna mana fadla ta jihadi, cewa mu'minin da ke jihadi da ransa da dukiyarsa shine fiyayye a cikin mutane abun Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ma hadisi ne muttafaqun alai. Hadisi na gaba hadisin Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, Allah ya kara masa yadda, na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ribatu yawmin fi sabilillah, wato manzon Allah ya ce lalle dako na yini ɗaya domin ɗaukaka addinin Allah. Idan aka ce dako, ma'ana gadi, misali a kai ka da sunan cewa kai gadi na kofar gari dan kada makiya su kawo farmaki ga mu'minai, domin a tsari na musulunci, musulunci akan zabi sojoji na musulunci a kai su ringa gadin wurare dan kar makiya su zo su kawo farmaki. To wannan gadi ne yini daya da mutun zai yi saboda Allah. Manzo Allah yace khairu minad dunya wa ma fiha, wato yafi duniya da abin da yake cikin ta gaba daya. Akai ka a ce kai gadin muni daya, manzo Allah yace wallahi yafi duniya da abin da yake cikin ta gaba daya. Sai yace wa mawdu'u sawdi ahadikum min aljanna, manzo Allah yace walgwadan gurbin bulalar dayan ku na aljanna. Shin wai bulala wanda ake bugon dabba duka tsawonta in tayi tsawo ta wuce metr daya? Ba ta wuce metr, domin aka ce metr kamar daga nan zawwa nan shine metr guda. To gwalgwadan metr ɗaya na aljanna abinda Allah ya tanada ma mu'mini, manzo Allah yace khairu minad dunya wa ma fiha, yafi duniya da abin da yake cikin ta. Ma'ana metr ɗaya da Allah ya tanada ma mu'mini a gidan aljanna yafi duniya gaba ɗayanta da abin da yake cikin ta. Metr ɗaya ba, to ina ga aljannar gaba ɗaya? Sai yace war rauhatu yaruhu hal ardu fi sabilillahi ta'ala, maraita da bawa ke yi domin yaƙi na ɗaukaka addinin Allah, ma'ana fita ta yamma, awil gadwa ko kuma jijjihi da bawa zai yi domin yaƙi na ɗaukaka addinin Allah. Manzo Allah yace khairu minad dunya wa ma 'alayha, wato yafi duniya gaba ɗaya da duk abin da yake duranta, ma'ana duk abin da yake na duniya na arziki gaba ɗaya. Jijjihi da mutum zai yi yaƙi na ɗaukaka addinin Allah ko maraita da zai yi, manzo Allah ya ce yafi alkhairin duniya da abin da yake cikin ta gaba ɗaya. Shi ma wannan hadisi ne muttafaqun alayhi, kuma hadisin yana fa'idantar da mu gadi domin ɗaukaka addinin Allah, yana daga cikin fiyayyen aiki domin shi ma yana cikin jihadi. Za mu iske insha Allah cewa shi ne wanda yake irin wannan gadi, idan Allah ya masa rasuwa har kiyama dalin shi baya yankewa. Na insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.